Well, hola, Shelly, Benny, hola,
Bermuda Quad,
Angie, Yardie, Yardie. Every man grab a girl and hold her. All if any your girl control her. Make shit bend her back, try fold her. Hold her, wait just like you a molar. She full of energy, solar. Run dry, one water like water. If she rude like a child and she a get wild, then you fi school her. Angie, Yardie, da da, Angie, Yardie, da da. She want the da da, she get the da da. Angie, Yardie, da da, da da, da da, da da. She asks me, she get the da 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 da